Bisa ga duka alamu, wannan mataki na kore makiya da gwamnan jihar Benue Mr. Samuel Otume dauka zai ma ci gaba da nijace ce ku ce a tsakanin kungiyoyin Fulani makiyaya da yarajin kare haƙƙin bani Adama da kuma gwamnatin jihar Benue a bangare guda. Domin ko a ranar Alhamis ta gabata, sai da gwamnan jihar Benue Samuel Otume ya sake nana ta cewa sun dau wannan mataki ne domin kare rayukan al'umman jihar bisa abin da ya kira hare-haren da Fulani makiyaya ke kaiwa a wasu yankunan jihar sa. To sai dai kuma tuni ma kungiyoyin makiyaya Fulani a Najeriya suka soma mai da martani da cewa fa ba za su amince ba, yayin da masana ma ke ganin fa akwai bukatar kai zuciya nesa. Alhaji Alkali Bello wazirin madagali da ke zama jagoran kungiyar makiyaya ta Wetu-Weli Katin Yaras a Najeriya yace sun yi tirda kalaman da gwamnan jihar Benue ke cikin kwanakin nan, wanda a don haka ne ma yace za su shirya wani gangami na musamman a birnin tarayya Abuja da mimika kukansu ga gwamnatin kasar.
Za mu haɗuwa a Abuja mu yi inviting duk makiyayi a Nigeria daga garin da yake kar ya shiga mota, kar ya hau keke, kar ya hau jirgi da kafa, sai mun je ofishin shugaban kasa mu gabatar da hujjojinmu mu nuna musu cewa mu dinnan ma mu dan Nigeria ne, don duk dan kasa dole ne ya bi dokar kasansa. Tun 1806 akwai Fulani makiyaya a Nigeria, ba su da aboki illa manomi, manomi bai da aboki a Nigeria illa makiyayi, saboda haka kowa yana taimakon dan uwan shi.
Kamar shugaban Wetu-Weli shi ma shugaban kungiyar Tabitar Fulako Jihar da Jamta Nigeria Alhaji Abdu Bali ya koshawaci gwamnatin jihar Benue ne da a koma hau teburin sulhu domin gano bakin zarin magance irin fitattunun da ke akwa tsakanin Fulani makiyaya da kuma wasu kabilun jihar Benue.
Shi gwamnatin Benue ta koma ta tattauna ta gane duk abin da ya faɗa ba bisa hanya ba, domin me? Domin yadda kowa yake dan Najeriya haka ba Fulatani yake dan Najeriya ne. In ma wani fitintinu da suke faruwa a Najeriya wani lokaci ba Fulani bane ma suke kawo fitintinu. Ai tsakanin gabilu da gabilu ma akwai faɗa.
Kuma wani zai tunani kan cewa Alhaji Abdu Bali watakila ruwa baya tsami banza, watakila tsokanar da Fulani makiyaya yake jihar Benue shi ya jawo ɗaukar wani mataki a kanan hukumomi.
Ai ba wani maganan tsokanan da Fulani suke yi a ƙasar Najeriya. Kowa ma ya sani ba Fulatani yanzu bai da gata a Najeriya, bai da abin faɗa a Najeriya. Duk wani abin da wani daban ya zo ya yi sai ya ce ba Fulatani ne. Wani lokaci kuma za ka samu tsakanin ƙabilu da ƙabilu ne ake faɗa.
Ga masana irin su Barista Sanda Joshua Gugira, wannan fafutuka kuma lauya mai zaman kansa a Najeriya, da ku ganin ma akwai buƙatar katun ta natsuwa wannan lamari.
A gaskiya ya zarce ka'ida, babu doka bai da hurumin da zai ce wasu mutane su fice su bar masa ƙasa. Sai dai idan mutum ya yi laifi a yi bincike, sannan lallai yana da laifi sai a hukunta shi. Amma gwamna ya tashi a wasu su fice, gaskiya bai da wani hurumi.
To kamar su kuma ɗaya ɓangaren kofa da ana yin kamar kan cewa watakila halayyar su ne ke jawo irin waɗannan abubuwa.
Mata gwamnati ta haɗa kan mutane a zauna a yi bincike menene yake kawo wannan fitinan, kuma menene mafita daga wannan fitinan. Amma a kai zuciya nesa.
Ba ma tun yau bane ma ake samun rashin jituwa tsakanin makiyaya Fulani da kuma gwamnatin jihar Benue, wanda a baya ma ya kai makiyayan kauracewa jihar. Ba ku gasa rayuka da aka yi. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.